sharar mawakin nan dan Najeriya da aka fi sani da suna Two-Face yace rashin kulawar gwamnati ne ya haifar da matsalolin da ake fuskanta na addanci musamman ma a wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya. Mawakin da ya bayyana hakan ne lokacin da ya ziyarci wasu sunonin yan gudun hijira a garin Maiduguri da kuma ke shirin shi da wasa na musamman da zai kwantar da hankulan yan gudun hijiran da ke tsuguna irin waɗannan sansanoni. Mawakin yace waɗannan yan gudun hijira suna cikin halin kakanikaye da saboda irin yadda ya je gansu da irin halin da suka shiga wanda yace akwai buƙatar gwamnati ta matso don tallafawa waɗannan yan gudun hijira da haka suke neman buƙatar taimakon gaggawa daga dukkanin al'umman Najeriya.
Many of these villages, many of these people, they are just there. Government is not reaching out to them for nothing. The only time government reaches out to them is when there is election. That's the only time government reaches out to them. Then they will carry one bag of rice, one bag of this. And the people are ignorant because there's no education, there's no... A group comes and just entices them, so they will be recruited easily. It happens everywhere in the world. That's what happens.
Yace mafi yawan waɗannan ƙauyuka da garuruwan da muke da su da mutanen da ke waɗannan wurare suna nan ne kawai gwamnati ba ta isa gare su. A lokacin da gwamnati za ta isa gare su kawai shine lokacin zaɓe, don saboda su nemi ƙuri'arsu wanda kuma za ka ga an ba su buhun shinkafa guda ko kuma wake. Kuma saboda rashin sanin mutane da ke fama da ƙarancin ilimi, to da zarar an samu wasu ƙungiyoyi sun zo suka yi musu ruwan baka, za ka nan da nan sun biye musu, inda nan ne kuma ke samun yawaitar ƙaruwan irin waɗannan 'yan ta'adda. Wannan yana faruwa ko ina a duniya, kuma haka abin yake. Two-Face ɗin yace ji ya shiga sansanonin 'yan gudun hijira, ya ga abin bakin ciki a idanun waɗannan mutane. Na ga tsoro matuƙa a idanunsu, na ga ma tashin hankali tattare da su, saboda duk wanda ya shiga wannan sansani dole sai ya tausaya ma irin waɗannan mutane ganin irin halin da suke ciki.
And it's because of government neglect, there is no two ways about it. And once that starts happening, politicians start taking advantage. Some politicians start using it to blackmail whoever they, or you know, they use it.
Yace dukkan wannan na faruwa ne saboda ko in kula na gwamnati ba za a raba ɗaya biyu ba. Kuma da zarar hakan ya faru, ƴan siyasa za su fara ɗaukan wannan damar don su dinga ɓata duk wanda suka ga dama. Don suna hakan, mun san suna hakan, kuma mun tabbaci irin yadda waɗannan ƴan siyasa ke amfani da irin waɗannan dama.
I'll tell you straight up today, I don't believe it has anything to do with religion. I don't believe that. I know it has everything to do with politics.
Yace zan iya gaya muku yau kai tsaye cewa wannan rikici da ke faruwa ba shi da alaƙa da addini. Na san ba shi da wannan alaƙa, amma kuma yana da alaƙa da siyasa.
The journalists in Borno, I think you guys are already doing a fair job. But I mean, we always beg you to do more, to keep hammering the issue. You know, when you talk about this, you are also directly contributing to making life easy for the IDP. So what you do, what you say, is also part of contribution. I mean, your own way.
Mai ɗin ya kuma yaba wa 'yan jaridun da ke aiki a jihar Borno, ya ce duk da cewa mun san kuna aikin da ya dace, amma za mu roƙe ku ci gaba da ƙara ƙanyi don ku ci gaba da fito da irin waɗannan matsaloli. Ya ce don kai magana kan wannan batu, kuna fa ba da taku gudunmawa ne kai tsaye don taimakawa wajen sauƙaƙawa rayuwar waɗannan 'yan gudun hijira. Saboda haka abin da kuka yi ko kuma abin da kuka ce, shi ma na ɗaya daga cikin gudunmawar da kuke bayarwa. Gare ni kuma muryata ma na ɗaya daga cikin abin da nake amfani da shi wajen miƙa saƙonnin zaman lafiya a wannan ƙasa da kuma haɗa kai yan Najeriya baki daya. A cewar wannan mawaƙi da aka ci sani da Two-Face da kuma hukumar lura da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ta gayyato da gudanar da wasu a irin waɗannan sassanonin 'yan gudun hijira da ke jihar Borno, da zai taimaka wa 'yan gudun hijira wajen dawo da hankalinsu wuri guda. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.